أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، ولهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا يا أمام صارم ونكسجن النساء إنا ما قسلم إذن تأدين مسلم شيئتشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكدا هو ci gaba da wannan karatu na fasar littafin diwani na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wanda a yau muna nan a cikin har yanzu wannan diwani na biyu mai suna Iksirus Sa'adati fi Madhi Sayyidis Sadati sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma zamu tashi a harfin nuni, harfi na nunun, wanda Sheikh radiyallahu anhu yake cewa hadani ila hubbil amin ila huna kada usalani al-mawla al-baraya ilahuna, yace ilahuna ubangijin mu hadani ya shiryar dani ila hubbil amini bisa ga sun amintaccen Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda ka Allah ne madaukin sarki ya mana wannan baiwa na samun soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan al-mawla al-baraya ubangijin talakai gaba daya kada usalani hakika ya sadar dani ya ilahuna zuwa ga nan sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato ilahuna da yake magana nan shine zuwa nan, wai zuwa nan wurin sun manzo Allah kinan sulma. To shi Allah shine ya shiryar da ni zuwa ga wannan, shi ya sadar da ni da sun manzo Allah sulma, ba wai ni ne da kaina ba, Allah ne madaukin sarki yamma wai man wannan baiwa din. Shine al-maulal baraya ubangijin talakai kada usalani hakika shi ya sadar da ni ya ilahuna zuwa nan ga sun manzo Allah sulma. Fuadi ya marhunun bi hubbi Muhammadin fala dib muhibban saril qalbi rahina, yace don haka fuadi ya zuciyata in shehu radiyallahu anhu yace marhunun abu jinginarwa ce bi hubbi Muhammadin da son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ni na bada ta jingina can ga son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka ni bani da bukata komai ba son manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Don haka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faladif ka tausasa muhibban ga wannan masoyi wanda sara rahinan ya zama mai bayar da jingina da kalbi ga zuciyata. To wannan ne da ya bada jingina ta da saboda soyayya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ka tausaya ma wannan bawan. Allahu akbar. Jibil tu bi hubbil hashimi wa zittani lima husta ya khairal anami mahasina, yace jibiltu ni wa an kage ni bi hubbil hashimi da son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ni haka Allah ya halice ni, ko dai halice ni haka ya halitan da son manzo Allah cikin jiki na, shikina ni jinin jiki na, ni tsoka jiki na, ni komi ni nawa son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka jibiltu an kage ni ko kace an halice ni bi hubbil hashimi da son ba hashimin dangi annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam. Sannan wazitta ne kuma ya rasulullahi kai ma sai ka kara mana soyayya din, don haka haka Allah ya halice ni kuma kai ma sai ka kara mana sunna ka din. Sai ya ce ya khairal anami, ya fiyayyan talakai kai ka kara mana wannan soyayya, lima huzta, saboda abin da ka taro mahasina na kyawawan sifofi, to shikenan sai kuma ya kara mana wannan soyayya din. To shine ma'ana an fahimta ko jibiltu an halice ni bi hubbil hashimi da sun ba hashimin dangi, wazitta ne manzo Allah sai ka kara mana soyayya din nan. Ya khairal anami shine wazittani ya khairal anami, ya fi yanta da kai sai ka kara mani soyayyan nan, lima husta, saboda abin da ka taro mahasina na kyawawan sifofi, to kuma sai soyayya ta kuma ta karu, dama haka Allah yayin. Fasakkatani zaka da jamalu wa rubbama hatala lisani fi hidin madhi wazina, don haka zaka da jamalu wannan kyau naka ya rasulullahi, wannan jamala taka. Fasakkatani sai ta kawaitar da ni, ma'ana tan natsa da ni sai ga nayi shiru na ma kasa cewa komai ka sai ne abin da ya hakkari hankalinka ya tsitsa muku, sai ka ji shiru ma kamar rasa me zaka cewa ma. To shine fasakata ne zaka da jamalu, wannan kyau da jamala na manzo Allah sai ya natsar da niya. Yace kuma urubba ma kuma da yawa ma wani lokaci kuma hatala lisani, harshe na yana tsawaitawa lil marhi wazina, wazina yana mai aunawa lil marhi ga yabo fihi a cikin shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam. Haka wani lokaci kuma sai in yi magana harshe na ma har ya tsawaita yana yin yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani lokaci kuma in shiru in ka sanin ma me zan cewa. فحبب ذات المصطفى وصفاته للقلب وقلبي قد يسر بما جنى، دو هكا فحبب an suyar da zatul mustafa zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sifatuhu da sifofi ne likalbi ga zuciyata baka sai zamani da ma an sanya mana wannan so shine fa hubba an suyar likalbi ga zuciyata zatul mustafa zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sifatuhu da sifofi ne don haka wa kalbi zuciyata kad ya surru haqiqatan farin ciki bi majana saboda banda ta dasa na so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tana farin ciki da jin dadi da majana da abin ta aikata ta dasa ma'ana ina wannan soyayya ta manzo sallallahu alaihi wasallam to tana farin ciki da murna koyo shi fatun zila amdan kullu hinan liman baga lihubbika lihubbika shugulan mustakinnan waza'ina fatun zila amran don haka ya manzo Allah ka sabkar da wani al'amari kullu hinan ko wani lokaci nan ana cewa liman baga ko liman baga don haka misali in an ce liman baga din bari mu fassara shi da haka din kafin mu dawo na baga din don haka sai ka ce litun zila amran ka sabkar da wani al'amari kullu hinin ko wani lokaci ka sabkar da wani al'amari na daukaka da ci gaba da samun kusanci liman baka ga duk wanda ya wanzu li hubbika ga sonka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shugulan wanda yake wajen shagaltuwa shagaltar da sonka mustakinnan yana mai natsuwa wuri daya waza'ina da kuma yana mai tafiya wurare daban-daban to duka dai Allah ka sabkar ya manzo Allah ka sabkar mashi da lamarin ka mai mutukar muhimmanci da daukaka da ci gaba da kusancin ka zuwa gare shi wannan kenan kuma ana fassara fatun zila amran ka sabkar da lamarin ka ya ubangiji na hukunci mai tsanani kullu hinin ko wani lokaci liman baga ga duk wanda ya zalunci lihibbika an gane murakin lihibbika sai a ce lihibbika ga duk wanda ya zalunci ga masoyin nan naka ka sabkar mai da shugulan wata irin shagaltuwa mai tsanani wanda za ta sashi yamanci da duk masoyin gaba ɗaya kwata-kwata masoyin naka din yamanci da shi balle ma mai cutarwa kenan ko mustakinnan yana mai natsuwa wuri daya ne waza'ina ko yana mai tafiya yana yawace yawace duka dai ka saukar mashi da wannan lamari na shagaltuwa din shine fatu zila amran ka saukar mashi da lamari shugulan na shagaltuwa kullu hinan ko wani lokaci liman baga ga duk wanda ya zalunci lihibbika ga masoyinka in kuma ka dauki wannan fasara farko shine litun fatu zila amran ka saukar da al'amarinka na kusanci ga manzo gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu hinin ko wani lokaci liman baka ga duk wanda ya wanzu li hubbika ga sonka shugulan watan ka sauka mai da shagaltuwa cikin soyayya ka din mustakinnan ko yana mai natsuwa waza'inan ko yana mai tafiya ma'ana ko yana gida ko yana waje duka dai ka sauka mashi da natsuwa na karin soyayya gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam litakafi watardud makarhin bin binahrihi fayamsi kaman qarjad bil kafi marina baka litakafi ka isar mashi ma'ana wannan masoyin naka ya manzo Allah to ka isar mashi ga dukkan wanda zai cuce da shi ni la takafi ka isar mashi watar dud ka juyar da makarasibbin makircin mayaudari bin harihi ya koma ga kirji ne ma'ana ya koma kanshi fayo misiro haka ya zamo wato shine yayi marice kaman qajjadda marinan kamar wanda ya yanki zozon hanci ne bil kafi da safin hannun shi wai ma'ana shine wanda bi yake makiyi yana makici ga wannan masoyi naka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to litakafi ka isan mani daga gare shi ma'ana ka isan mu masoyinka daga wannan makici wato duk kuma ka juyar da makarhibin duk wani makici na mayaudari wato mayaudari ana cewa musamman na boye wanda mayaudari ne boye mayaudari wanda bai bayyana maka da yaudar tashi ba a boye ka kwalla makicin nashi din to Allah kamar mashi da shiya bin harihi ya koma ga kirji ne kuma kanshi ma'ana ba haka fahimci shi ya marici ya zamo kaman qarjad da kaman wanda ya yanki marina zozon hanci ne bil kafir tafin shi ya zama kaman wanda da kai ne ya sanya ya yanki han wata hanci ne da kai ne da kai ne wakal muhtasi summa naqi'a wa bahithin bi zilfin lahu hatafan fayurda bi majana wakal muhtasi summa ya zama kamar wanda ya tsotsi guba an naqi'a mai halakarwa da kanshi wa bahithin ya zama kaman mai tono hatafan lahu mutuwa gare shi bi zilfin da aka yi fate ma'ana ko fato ne fayur da raka sai a halakar da shi bai ma jana saboda abin da ya aikata ba ana da abin da ya aikata da kanshi wai shi wanda an makiyin nan namu duk makiyin masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya to Allah ka sa shi ya zamo ya tsutsi da kai ne tsutsa makai ne gobar da za ta halaka shi ya tono wuka wanda za ta zama sanadiyar mutuwa ce da kai ne wato wannan kusan kamar yana ishara zuwa ga irin abin da yake cewa ki faruwa ko ga wannan din wanda yayi kokarin kashi watan zabbawa din sauraron na ayaman ko sauraron ya ce ayaman to ina jin ko kosoro yake ce mashi wanda shine wanda aka cewa saboda yana son da ya batar da kama gata gane shi saboda wai tana da basira da ganewa to sai yasa sai ya dace hanci ne yanke hannu da hannu ne sai ya dace wannan hancin nashi din gwedon dai ya samu nasara in yazo gatta saurin gane shi yayi ubi aikata mata abin da yake so yayi nake sagare ta saboda abin da ya gudana tsakanin su to karshe shine shi kuma da yayi haka din ya tayi sai da bayan ya dace hancin nashi ya ta sa magani har ya warke sannan ya dunkaro zuwa wajen ta din yazo wajen ta kuma har ya samu sa'a nasara shiga cikin ta gurin ta din yana shiga gurin ta da ya shiga bayyana mata cewa shine wannan kusayar din kuma zai kashe shi ta san da kashe ta zai kai tsaye kada to ita kuma aka ce wata na da wani zobe ko sarka to wani narkawa da za a yi na zinari ne to wajen narkawa da za a yi an hada da wata guba wanda duk wanda ya ta haɗu da mai wani ya tsotsi ta to sai mutuwa ita kuma wani dan ɗaya saboda kar ya kashe ta da hannu ne saboda ta haizunta mutu amma ba da kashi ba da kisa ne ba sai ta ce mai to ita kan za ta mutu ne biyadi ta ce mai biyadi la biyadi ka zan mutu ne da hannu na amma ba da hannun ka ba sai ta tsotsi wannan guban wannan zobe da wannan guban shikenan sai ta mutu kame ya kaga jikin nata to kaga in ka kula nan ne shi ya dace hanci ne da kai ne idan zaka shiga kanta da kanta to shine shi kai addu'a cewa duk wanda yake maƙiyin masoyinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kamar irin wannan kisan to shine ma'anar cewa a tan fayum sai sai ya zama kaman ya yi marici kaman kaman karjar da mare nan kaman wanda ya yanki zozo hanci ne bil kafir tafi ne kaga kamar shi kusur din kenan ko wakal mota sai summa kuma ya zama kamar wanda ya tsotsi guba annabi mai halakarwa da kai ne kaga kenan kamar ita wannan ita zabawa din sauran da ta yi man din ko sannan wabahi din kuma ya zama kamar mai bincike wai kamar wanda ya binciko hata fallahu mutuwa gare shi bi zulfin da kofato ne aka ce wai kamar akuya ce da aka kamo ta za a yankewa kuma wukar sai ta nutsi a cikin ƙasa cikin rayayya shi sai tana gaggajiwa ita wannan akuya wajen yanka kaga tana gaggajiwa kai kofaton ta yana tono ƙasa haka to sai kawai sai ta tono wukar shikenan sai haka wukar kaga ta tono abin da zai kashe ta daga cikin nan to wai duk makiyin mu makiyin masoyin manzo Allah to Allah kamar irin wannan din amin Allah ka kare mu daga sharrin dukkan makiyan mu na boye da na bayyane muna fatan Allah ya bai Allah ya kare mu daga sharrin su ya mai masa da sharrin su ya koma kansu don alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka fa yau da sai halakar da shi bi ma jana da abin da ya aikata fa abdun maqrun bil qusuri wa bil wana walakinahu an hubbi ahmada ma wana shi wace to shi wannan ibrahim din nan iyas radiyallahu anhu yace fa abdun shi wani bawa ne muqirrun mai tabbatarwa mai yin huruci bil qusuri da takaituwa ce wabir wana da kuma rauni shi ba komai wani takaitacce ne shi ya bai da himma bai da kokari kuma shi mai rauni ne Allahu akbar kaga yanzu kuma an dawo ya koma a tabbatar da watan tawazu'in shi ko na kaskanta da kanshi tabbatar da kaskantuwa ta a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fa abdun shi ba wani muqirrun watan wanda yake mai huruci bil qusuri da takaituwa ta wabir wana da kuma rauni amma sai dai fa rauni ne walakin nahu sai dai shi ma wana bai yi rauni ba an hubbi ahmad daga son manzo Allah ba rauni ne wajen ibada wajen himma wajen abu amma ga son annabi kam to ba rauni nan kam da gaske kai yawa ka son manzo Allah ba a yanta da warki kucin ka kai daga ce kai an cire ma da son manzo Allah ina ka kai da wannan kai wannan ka zama dolo a cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walum matu qasdi fihi mu an asukahum ila hadratil barir rahim ilahina shehu shi wal ummatu al'umma ni qasdi abinda an nufi na fihi mu a cikin su an asukahum in kora su ila hadratil bardi zuwa ga halalan ta Allah mai alkhairi ga bayin shi arrahim mai jinkai ga bayin ne ilahina Allah mu ubangijin mu kenan to ni abinda an manufa ta duk al'umma gaba da yin kora su zuwa ga halalan Allah subhanahu wataala wataala mu hal fil khalqi ahna alaihim marad daharimin ni wal ba'id kama dana yace kuma wa hal ta'lamu sai ka dauko wannan wanda sai ka hada shi da halka ce wa hal ta'lamu shin ko ka sani fil khalqi a cikin halitta ka san ahna mafi tausayi alaihi mu ga su wannan halitta din marar da har tsawon zamani mai ni bisa gare ni ka san wani wanda yafi tausayin su he da niyya dan ka so in ga su halalata Allah in hada su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wal ba'id mani sanci cikin su kama da na kama kamar ya kusanta ni ma'ana kamar wanda yake bi kusanci ne gare ni don haka da wanda dan uwana da wanda an makoci na da wanda a garin mu da wanda ba garin mu ba da wanda yake mai nisa da wanda ban ma san shi gaba ɗaya duk ɗaya ne ni abinda a kokari na dai in kai shi zuwa ga fadar Allah subhanahu wataala in kai shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace to yanzu duk wanda yake so kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ga Allah madaukin sarki akwai wani mai tausayi gare ka kamata wannan mutum ne shine wahalata almashin ko ka san fil khalqi a cikin halitta ahna mafi tausayi alaihi mu gare su marar da har tsawon zamani min ni bisa gare ni wal ba'idu mani sanci kama da na kama wanda wata yake kusa duk ɗaya ne dauke su duk bukata ta in kai su ga manzo Allah sallama in kai su ga halalata Allah don da an kai su halalar manzo Allah an kai su halalar Allah ku mai yin rasula faqara da Allah duk wanda ya bi manzo Allah to Allah ne ya bi to da an kai ka halalar manzo Allah an kai ka halalar Allah ku wama fika mimma fika yabdu musaffah mufassaha wa da hadithi lisabili musafitha yace sai ka ce wayabdu mafika mafika abinda a cikin ka ya rasulullahi sallama wayabdu yana bayyana mufassahan a fili karara min mafika saboda abinda a cikin ka na jamala wato abinda ake gani yana bayyana gare ka ya rasulullahi sallama na tausayi da rahama da kyauta da baiwa da duddai abubuwan da ka gare ka ya manzo sallama na kyawun da wannan to yana bayyana ne wato saboda abinda a cikin ka ma'ana wanda ya kunsu cikin ka na jamala to saboda abin da a cikin ni naka wanda ka kunsa shine ka bayyana nan jama'a suna gani shine wayabdu mafika abin da a cikin ka yana bayyana ne mufassahan a bayyane ma'ana a fili min mafika saboda abin da a cikin ka na jamala ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka yace wadaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadifi shine abun shine firata wai ma'ana shine nake ba da labari lissamiri ga abokin firata na dare musafisa mai rizimta ta wajen fira to wannan ni babban abun fira ta koyo shi annabi Muhammad ne ka bashi manzo Allah ne ka bashi fira duk sanda zan bashi fira shine wadaha manzo Allah hadisi shine fira ta listamir ga abokin fira ta dare musafisa mai rizimta zama tare da niyya lahur rasu minni wal muhayya wa kalkali wa badni wa rijli wal fuadu wa ma huna yace lahur rasu ni kai ar rasu minni kai daga gare ni laguna manzo Allah ni dunna ba manzo Allah kaina shine lahur rasu minni kai daga gare ni na manzo Allah ni na bashi wal muhayya da fuskata wa kalkali da kirjina wa badni da cikina wa rijli da kafata wal fuadu da zuciyata wa maguna da abin da ke nan wato duk abin da yake cikin cikina gaba daya duka na ba manzo Allah su sallallahu alaihi wasallama baka ni matsayin ubangida na yake jagora na yake duwe da yake so yayi da niyya wa salifati aw kahili thumma jalibi fa kulli li khayri lakal kibal hal mudahina yace wa salifati da uyana au kahili da kafadata sun majanibi sannan hakarkarina fa kulli kai dukaina dai gaba dai li khayril khalqi dunna fiye halitta ne dunna ba da su ga manzo Allah baki daya bal hal mudahina kai kai watsi da mudahana munakunci kana zuwa ma'ana shine ya zama mulkin ka mika waya zuwa ga manzo Allah gaba daya amma kuma sai kana koma gefe nan ka dan ba da wani abu amma ko baka a'a gaba dayan kanka ka ba da shi ga manzo Allah sallama don haka shi yasa duk yin lissafo dan ganin karshe sai kulle shi kai fa kulli kai ni da duka na wai ma'ana da abin da ya ambata da ma wanda bai ambata ba baki daya tare da cewa ai ya ambaci komai gugu tun da yau in aka ci ga kai ga waya an bayar ai magana ta kai gugu ga kirji zuciya kenan duk an bayar ai an bada komai kenan tun da su ne jagoran jikin ku to amma da haka ne sai dunkul magana ce fa kulli kai duk kaina dai na bada su da kai haƙi ga fiyayen halitta bal har mudahina kabar munafici kake bayar da kanka gaba daya zuwa ga manzo Allah duka mika baki daya ko urkhulu fi silmi kafa kuku a shiga gaba daya a mika hannu waya ga manzo Allah baki dan kaka ci nan ka yarda da manzo Allah in baka yarda ba to an samu matsala Allah ya kare mu wala haluna wala auladu wala haluna wala auladu washabu thumma ma hawa an muli mulkan wa ma kana dajina yace kuma duk bayan ni na bada kaina baki daya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal ahluna haka nan iyalaina wal auladu da yaya washabu da almajire ma'ana mabiya kenan thumma ma hawa an muli sannan da dukkan abunda hannuna ya taro duk abunda hannuna ya mallaka mana shine wa ma hawa an muli mulkan da duk abunda hannuna ya taro na mulki wai ma'ana duk abunda nin mallaka wa ma kana dajina da duk abunda ya kasance gida na kananan dabbobi wato dabbobin da cikin gida misali su kaji su da kananan dabbobi ga suna haka to dukkan su ni na mika su ga manzo Allah baki daya don haka da ni da duk abunda nin mallaka baki daya kaga la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in duk komai da komai baki daya ko to shine wal ahaluna da iyalaina na ba da su ga manzo Allah wal auladu da yaya wato yanka ce iyalai kaga mata da sauransu ko wal auladu da yaya su ma dunna ba da su ga manzo Allah sallama washabul almajirina dunna ba manzo Allah alhamdulillah mun gode Allah ko thumma ma hawa an muli mulkan sannan thumma sannan ma hawa abunda an muli hannuna hawa ya taro mulkan na mulki dunna ba manzo Allah kuma kana dajina da duk abin da ya kasance wato na dabbobin cikin gidan dunna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tasattatu anda hadi bi dha Muhammadin wa man kana lil mukhtari man fakka amina tasattatu ni na sututu da hari wato anda hari duk tsawon zamani na samu sutura ni na sututu ne bi dha Muhammadin da manzo Allah wato mai suna dha wai ma'ana ni duk sutura da na samu rufin asiri da komai al'amura na to saboda annabi Muhammad ne samu don haka tasattatu na samu sututuwa an da hari ga tsawon zamani na bi dha saboda annabi Muhammad mai suna dha Muhammadan annabi Muhammad kenan sallama don haka wa man kana lil mukhtar duk wanda ya kasance na annabi Muhammad abun zabi to man fakka aminan ba zai gushi yana amintacce ba shi kuma baka zai samu garkuwa zai samu sutura matukar dai ka zama kai na annabi ne, ka ba annabi kanka, komai ka yadda sai abinda annabi ya ce kai shi an gaban ka shi za ka yi, abinda ya ce garka ba kai din, to magana ta kare. Da kuma man kaidan mukhtari, duk wanda ya zama na annabi Muhammad abun zabi, man faka ba zai gushi ba, amina yana amintacci, Allah ka tabbatar da mu a cikin haka. Fa ma arafa al-ayyam rafi'i wa ma darat suma tiya muska musakan to Ahmad al-Qadina, yace al-ayyam kwanuka ma'ana yini baki daya. Fa ma arafa rafi'i bai san gidaddaji na ba, don haka kwanuka ma gaba daya bai san gidada ba su. Wa ma darat sumatiya bata ma san sunana ba. Musakan to tun lokacin da zauna Ahmad al-Annabi Muhammad al-Qadina ina mai lizimta zama tare da shi, to daga nan shikenan na bace musu. Bosan gidana ba, bosan ni ba, bosan sunana, bosan komi na ba, saboda me? Saboda gaba ɗaya na koma ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka kuma arafa al-ayyam kwanuka bosan rabi'i gidana ba, wa ma darat sumatiya bosan sunana ba. Musakan tun lokacin da ni zauna da Ahmad Annabi Muhammad Qadina ina mai lizimta zama tare da shi, haba daga nan ni ce ni masanin kowa da da. Wa Ahmad sirru zati wa zatu sirruha tasawa ala idraki hil jaldu wahina, yace wa Ahmad Annabi Muhammad mai suna Ahmad sallallahu alaihi wasallam sirru zati shine sirrin zatin Allah. Sai yace wa zatu zatin Allah shi kuma sirruha sirrin ita zatin Allah, to tasawa sai ka ce al jaldu karfa ma'ana masanin Allah sosai, to tasawa yayi daidai da wahinan mai rauni ala idraki bisa ga riskar sanin sirrin Allah. Wai ma'ana da wanda yake arifi cikakke masanin Allah, da wanda an mai rauni ba irin wancan ba, to in dai a cikin riska hakikan sirrin Allah ne, to duk dai suke ba su iyawa. An fahimta? Sai dai kawai dai kowa ya san abin da ya sani, shi babban arifi din ya san abin da ya sani, wanda kasa kasa bakin ya san abin da ya sani, amma a ce hakikanin sirrin na Allah gaba daya an sani, to babu. A kula da wannan baiti da kyau, zan bai mai tashi. Wa Ahmad yace Annabi Muhammad sirru zati shine sirrin zatin Allah. Wa zatu zatin Allah sirruha sirrin ta ita zatin Allah din, duk matsayin mutu da yake din, wazatu sirruha wata zatin Allah ita sirrin ta ita zatin Allah, wazatu kaga mutu da ne sirruha shi matsayin mutu din ne. Khabarin su kuma shine aljaldu wata mai karfi masanin Allah kenan, tasawa ya daidai da wahina mai rauni ala idraki bisa ga riskar wannan hakikanin sirrin zatin Allah din, ba za a iya ba. Da haka ba cewa za kai wa Ahmadu manzo Allah shine sirrin zati sirrin zati wa zatu zatin Allah sirruha sirrin ta bane, a'a an fahimta shine wa zatu zatin Allah sirruha sirrin ta, to da sawal jarju karfa ma'ana masalin Allah yayi daidai da wahina mai rauni ala idraki bisa ga riskar sanin zatin Allah din, hakikanin sirrin Allah, to da mai rauni da arifin dukkan su daidai suke ba su iya riskar hakikanin sirrin Allah din. Sai ya ce bi kan ziyatin aw kuntu qabla ta'arufin taharraka min zassirri ma kana sakina, don haka bi kan ziyatin yace tun lokacin kuntu kanzan din nan, kanzan kanziyatul haqi din nan, taskantuwar Allah madaukakin sarki yana shi kadai shine bi kan ziyatin, tun daga taskantuwar Allah au kuntu ko kuma tun lokacin da kuntu kanzan makhfiyan din nan, qabla ta'arufi gabanin sani, wato shine lam u'raf kenan ko, ka kuntu kanzan makhfiyan lam u'raf fa habatu an u'rafakum har zuwa karshe, to yana isha lagu wancan hadisul qudsi din nan ko, wanda yake cewa to bi kan ziyatin tun watan daga taskantuwar Allah au kuntu ko kuma cewar Allah din nan kuntu kanzan din nan, qabla ta'arufi gabanin sani ma'ana a san Allah shine lam u'raf din nan kenan ko, to daga wannan lokacin ne ma kana sakina abin da ya kasance a boye min zassirri daga wannan sirri din ta harraka sai ya motsa, wato shine sai Allah madaukakin sarki ya halici tunda fa habatu an awrafako fa khalaqatu zal khalqa, sai ne halici wannan halita wanda aka ce Annabi Muhammad ake nufi cewa sai Allah halici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hasken shi, wanda daga gare shi sai aka halici duk sauran halitta baki daya, kamar yadda muka kai shi a cikin littafin al-Faiz al-Ahmadi ko na Shaykhuddin radiyallahu anhu, to kaga shine yake nufin, to don haka sai ya zama wato ya samu a tun wannan lokacin ne to ta haraka ma kana sakin abin da ya kasance an nasi a boye min zassirri na wannan sirri din, to ta haraka sai ya motsa, to sanadiyar motsa tai aka halicci hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to shikenan bi za ka bar tashtitu min nahwi sirrihi wa ulikatu min zaka zamani ilahuna, don haka bi za ka, to saboda haka ne, saboda motsa wannan sirri din da aka halicci hasken manzo Allah ciki, to shikenan bar tashtitu sai daidaituwa ta bayyana min nahwi sirrihi ta wajen sirrin nashi din, wai ma'ana sai aka samu daban-daban ko an ga ci shatta daban-daban a tashtitu, to sai abubuwa daban-daban sun ka bayyana, sammai kasai rana wata mala'iku mutane aljanu duka ko duk dai sai ya zama aka samu watan a daidaituwa halitta daidaituwa daidaidai daban-daban kowace sai ta bayyana shine bai zaka to saboda motsa wannan sirri ne da aka halicce cikin manzo sallama to bada tashkitu daidaituwa sai ta bayyana daban-daban ta halitta kinan ko min nahwi sirrihi ta wajen sirrin nashi din zaka aka halicce wannan haske da aka daga shiya aka halicce sauran halitta baki daya to sai shehu ya ce to tun daga wannan lokacin wa ulliqtu sai an karata yadda ne min zaka zabani tun daga wannan zamanin sai an karata yadda ni ilahuna zuwa ga nan naso manzo Allah dai wai ma'ana shine sai an karata ni tun wancan lokacin sadda an kai wancan abu to so sannan sai Allah ya rataya ni cikin son annabi sallallahu alaihi wasallam haka ni haka Allah yayi ni da matun tuni sai ya rataya ni cikin son manzo Allah kar mu ce dauka wannan kalma ce ta girma to ai ko kai ma haka ne kuku tunda kamin a halice ka kai kamin ka san za a halice ka iyayen ka san za a halice ka tun ma kamin iyayen naka san za a yi su shi Allah madaukakin sarki duk ya tsara wannan ne ya riga ya sanya ka duk inda zaka in mutumin kirki zaka zama ya sanya ka cikin manna kwarai din in mutumin manzo zaka zama ya sanya ka duk inda nan ku to kaga dan shi wace an rataye da shi cikin son annabi tun wancan lokacin ai ba wani abu bane ba yawa wa ulliqtu naka an rataye da ni min zaka zaman tun wancan zamanin ilahuna zuwa nan ga son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ba'dinil asrari azka salatihi ma'al ali wa ma'al ali aw man kana lil badri ka'ina sai ci azka salati mafi tsalkakar salatin shi Allah madaukakin sarki ya tabbata ala ba'dinil asrari bisa ga boyen sirrura wanda cikin sirran Allah baki da manzo Allah shine boyen su cikin sirrin Allah baki da cikin halitta Allah baki da manzo Allah shine sirri wanda ke fito shine mafi tsalkakar salati ya tabbata daukaka ala ba'dinil asrari bisa ga wata boyayyen sirrin Allah madaukakin sarki shine ala ba'dinil bisa ga boyen al-asrari sirran Allah ma'al ali tare da iyalan shi aw man kana ko duk wanda ya zamo ka'inan ya kasance lil badar ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa duk wanda ya zama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah kai salati gare shi ne ma'al ali tare da iyalai aw man kana ko wanda ya zamo ka'inan ya kasance lil badar na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dinan to Allah shi ma kamar shi watan aminci da rahama to alhamdulillah idan mutsana sai mun saki dawowa Allah mana jagora kara mana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu a cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana rukun Allah dukkan alkhairan da a cikin wannan soyayya ta manzo Allah Allah ya ba mu Allah ya hada mu da mu da dukkanin masoyayen mu baki daya a gaban sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihil mahbulik wa nasfatimi lima sabaqa nasil hakil hakil wal hadi ila sirratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.